fasalin fi sihhatil mawjuda fil badani. Wannan fasalin yana magana ne a cikin sha'anin lafiya wacce take sami a cikin jiki, lafiyar da take tattare da jikin mutum. Yana magana a kanta shi dan adam Allah madaukakin sarki, yanda ya halicci jikinsa yayi wa komai awo. Idan awon nan ya karu to ba lafiya, idan ya ragu ba lafiya, yayi wa komai saiti, idan saitin nan ya karu ba lafiya, in ya ragu ba lafiya. Misali, dangane da awon jiki akwai zafi, akwai sanyi, akwai jini, akwai ruwa. Kowannen su in ya karu matsala ta faru, in ya ragu matsala ta faru. Da yawa in jini ya ragu sai an yi wa mutum karin jini, in ragin jinin bai kai ba sai an ba shi waɗansu magunguna da zai sha jinin ya zo. Haka idan mutum ruwan jikinsa ya ragu ta hanyar gudawa ko makamancin wannan, dole sai an ƙara masa ruwa. To da irin waɗannan, sannan wata gaɓar da aka yi wa saiti kamar kunni, kamar hanci, irin iskar da take shiga cikin hanci a auna take, domin kafin iska ta shiga ƙwaƙwalwa ta tafi zuciya, wadda take tafiya ƙwaƙwalwa da mai tafiya zuciya, akwai filta da Ubangiji ya shirya a hancin. Idan iska ta zo ta shiga hancin mutum, akwai wato iskar tana da danshi, sannan iskar tana da zafi, tana da sanyi. Idan sanyin iskar ya wuce yanda aka tsara jikin mutum ya karɓa, in ta shiga hancin, akwai na'urar take cikin hancin, sai ta dumama iskar, ta maida ita mai dumin da jikin yake bukata, ta rage zafin, ta rage sanyin da iskar take da shi. Idan kuma iskar tana da tsananin zafi wanda in ta shiga jikin ta haure yanda jikin yake bukata, sai ta sirka ta, ta sanyaya ta, ta maida ita mai sanyin da jiki yake bukata. Sannan idan iskar tana da danshi, danshin da yafi karfin da jiki yake da bukata, wannan hancin shi ne Allah ya tsara masa na'urar da za ta tace iskar, ta matse ta, sai ta baka danshin da kake da bukata. Idan kuma iskar ta zama bushashiya ba ta dauke da danshi, a cikin hancin mutum akwai halittar da Allah yi, sai ta jika iskar, ta maida ita mai danshin da jikin mutum yake da bukata. Sannan ita wannan aikin ta kenan. Akwai kuma wacce ita kuma za ta tace datti da yake cikin iskar, sai ta tace shi, ta tace shi, sannan ya wuce. Idan ya wuce nan akwai dattin da yake kankani ne, wannan na'urar ba za ta iya tace shi ba. To a kowace ita kuma za ta bi ta sake tace wannan. Idan ya wuce nan kuma akwai wata na'urar wacce ita kuma abin da ya kasa da wannan adadin ita za ta sake tace shi. Haka Ubangiji ya tsira shi, ya tsara filta ce wajen kusan kala 7 a jikin hancin dan adam shi kadai, wanda ake ce wannan aikin koyo shi. Ya zuka ce in har aka samu wani abu da ya fi karfin waɗannan, tsautsayi ya sa har ya wuce, ya taɓa ƙwaƙwalwa, ita kuma sai ta harbo shi, shi ne mutum zai yi wata atishawa mai ƙarfi, wannan abin sai ya fita. To sai mutum ya gode wa Allah, ya ce alhamdulillah. To haka Ubangiji ya tsara wanda shi ake kira lafiya. Gani yana da nasa saitin. Idan ya samu matsala sai ga mutum baya iya ganin abu, ko ya ce sai ganinsa yana da nisa, in abu yana nesa baya iya ganin sosai ya zama kusa, wani kuma in abin ya zo kusa baya iya ganin sosai ya nesa. To duk in an samu nan ba a da lafiya, saitin da ake da shi ya samu wata gocewa. Haka kuma kunne shi ma yana da nasa. Idan saitin ya samu gocewa ko mun kankantar ta, to sai al'amura su rikice wa mutum. To wannan shi ake kira lafiya, komai ya zama daidai zubin da Allah madaukakin sarki ya tsara, haka jikin mutum yake, to an samu lafiya kenan. To don haka wannan lafiyar ita ce a Sheikh Abdullahi ibn Fodi rahimahullah yake magana cewa a wannan babun akan wannan ake magana. Kar a bari ta salwanta, in ta salwanta ne sai an nemo ta, amma tana nan rigakafin ta yadda za a tsaida ita, kada wani abu ya same ta, shi musulunci yake bukata. Kuma kiwon lafiya a ko'ina a duniya wannan yake bukata, tsare maka lafiyarka wacce take nan, kada wani abu ya same ta. Wannan ya jawo Ubangiji subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa wa mutane wajen azumi, cewa idan mutum yana azumi tafiya ta kama shi, to ya ci abinci, domin gudun rashin cin abinci watakila zai iya jefa wannan lafiyar tasa samammiya, ya jefa ta cikin haɗari, sai aka hana shi. In kuma ya gamu da rashin lafiyar ne, to idan ya ki cin abinci karshe matsaloli su karu nan ma sai aka ce ya bar azumi kamar irin su taimama da aka ce ai a sallah in an zo ba za a iya taba ruwa ba saboda ko cutar za ta karu ko cutar za ta jinkirin warkewa to haka nan ma sai aka hana mutum to wannan shi Sheikh yake mana magana a cikin wannan fasali sai cewa alam ka sani annal abdana su jukkuna labudda min tadbiriha wajibi ne a tadbirin sa wato shine a yi tattalin ita shi jiki dole a yi tattalin jiki saboda shi jiki shine wanda rai yake jikinsa shine kamar abin hawan rai shine zaka yi wa Allah duk abin da yake so a wannan rayuwar ta duniya idan karatu zaka to kafa ce za ta dauke ka ta kai ka kunne ne zai ji harshe ne zai tambayi karin bayani kaga jiki ne ya maka wannan aiki idan jihadi zaka to gangar jikin ce za ta dauke ka da karfin jikin zaka yi wannan abu sannan a karshe ran naka ake son in zaka iya bada shi ka bayar to jikin da yake daukan wato ruhin ya tafi da shi wani abu duk abin da dan adam zai mudde ina da rai to da wannan gangar jikin yake takama da ita zai wannan to dan haka dole ne a kokari shi kuma a kula da shi kuma ba a so a wahalar da shi ba a wato a ki bashi yi wato haƙƙin sa kowane jiki yana da haƙƙi san bashi haƙƙin ci da haƙƙin sha da haƙƙin hutu dan shi ma irai shi sa annabi alaihi sallam suka mutsi ya taka farfuku biha kai kanka din ranka da kai kanka gundugulaka abin hawanka ne kai masa sauki to da ka dole ka samu lokacin ci da na sha da na hutawa da komai kuma kamar yadda annabi alaihi sallam ke cewa libadanika alayka haqqan jikin ruwa libadanika alayka haqqun haqiqa ganga jikinka tana da haƙƙi a jikinka to saboda haka sai ka zama mai kulawa da wannan da haka ake tadbirin jiki ai tattalin sa idan mutum ya karanta sirar annabi alaihi sallam zai ga yanda yake tattalin jikin fatarsa alaihi salatu wassalam ya alfarma za ga yanda yake tattalin ta idan sa alayhi salatu wasalam akwai wanda yake tattalin sa hanci kunne dukkan gangan jikin sa ko ina akwai wanda yake tattalin sa alayhi salatu wasalam dan ya koyar da mu ga yanda ya kamata mu rayu sai ce tadbirin yanda ake tattalin jikin sai ce wahiyal akalu shine ci anan tattalin yake wa shurbu da sha wal harakatu da motsi was sukunu da kuma shiru a daina motsi shi ma yana da tasa ma'anar wannaumu da kuma bacci wal yaqazatu da kuma farkawa daga bacci wal jima'u da kuma saduwa da tsakanin ɗa namiji da ƴa mace wal ahwiyatu da kuma iska ta shaka sannan wal awaridun nafsaniya da kuma bujire-bujiren da suke bujirowa rai wato su ne kamar tunane-tunane su ne yasa yanzu duk abin da mutum ya je gurin likita farkon da sai ce ka daina sa tunani a cikin zuciyarka su ne al'awaridun nafsaniya ka tsallafa wani abu a ranka ka sa ranka kana son sai dinka dinga kwana kana tashi ko ka kafa zuciyarka a kin wani abu ka dinga kwana da shi kana tashi to sai zama ya maka matsala ko ka kullaci wani abu a ranka ko ka saka wata hasada a ranka to sai zama ya maka matsala to shi nan abin da yasa Sheikh ya kawo wannan saboda shi likitanci na musulunci na gaba ɗaya ne duk ran da likita ya wayi gari gangar jiki kawai ya sani amma bai san abin da yake taɓa zuciya na halaye ba to akwai matsala ba kasabe zai iya warkar da mutum ba akwai wani likita ɗan Amurka na taɓa karanta shi a wata mujalla ya ce lokacin da yake makaranta ta koyan aikin likita irin basirar da Allah ya bashi sai yake alkawarin cewa idan ya fito zai ba da gudunmawar da wani likita bai taɓa ba da irin ta ba amma da ya zo ya fara aikin sai ya ga abin mamaki wanda bai san shi a makaranta ba ce wata dattijuwa ko wata tsohuwa ta karye a cinya sai ya zo ya ɗora ta ce bai taɓa samun mara lafiya mai saurin warkewa irin ta ba nan da nan sai komai ya zama daidai ta watsake sai ya zo ya ga mata ya ce nan da awa ɗaya ne muke muna zan sallame ki kin samu sauki kin warke yace amma da ya tafi awa ɗaya ko ƙasa da haka kurin sai aka yi masa waya ko aka bi shi aka ce wannan mara lafiyar ta mutu aka ce ta mutu yazo da sauri ya bincika lafiya me ya faru sai aka ce yatta ce ta zo sai ta ga yawa yatta ce likita ce nan da awa daya zai sallame ni yayi mun munna sai ta ce to ni kuma kin ga ban yi shirin komawar ki gida yanzu ba tsarin inda zaki zauna ban shirya shi ba saboda haka sai dai in ya sallame ki mu tafi da ke in kai ki gidan tsofaffin ajiye ki sannan in na gama shiri na daga baya na dauko kin kaki gida wannan abin da ta sashi a ranta ya dame shi kafin awa daya ta mutu sai ce kare ya cinya bata kashe ta ba amma matsalar da ta tsaya mata a zuci kare ya zuci ta kashe ta to sai ce su kuma likitoci ba su da maganin kare ya zuci ba a yin allura idan mutum ya karaya iji ba zai iya wani abu babu allura da likita zai masa iji zai iya idan ya saka wani abu ko ya masa operation ko ya bashi wata kwayar magani babu ko ya kallafa ransa a wani abu babu abin da likita zai raba shi da wannan ko ya je ya kullaci wani ba abin da likita zai masa a wannan ko ya zama mai fushi babu abin da likita zai masa a wannan ko ya zama annamimi babu abin da likita zai masa a wannan ko ya zama mai hadin husuma babu abin da likita zai masa a wannan ko ya zama mai fallasa duk abin da aka ga masa na sirri zuciyarsa ba za ta iya hakuri ba sai ya ji kamar majina sai ya fallasa sannan zai ji sauki likita ba shi da maganin wannan to shi kansa yace to sai ya gano maganin irin waɗannan matsalolin ba kwayoyi bane ake sha sai yace ya gano sai dai abin da annabawan nan suka zo da shi shine yake iya maganin wannan to shine al-awaridin nafsaniya duk abin da yake bujiro mutum na tunaninsa da hankalinsa to anan gurin ake iya maganin sa to shi ma na daga cikin abin da yake taba lafiya da yawa an abu ya taba zuciya kulli yana cinta yana damu mutum wata ida shi bai bashi kulawa ba sai ya fadi ba lafiya da an je likita zai dinga bin diddigi sai ce wani abu ne yake damun sa to wannan su ake lura da su al-awaridun nafsaniya ko mutum ya zama haka kor in yazo yin alwala sai ji bata isa ba in ya wanke sai ce bai wanko ba in yazo tsarki ce bai yi ban yazo sallah ce bata yi ba ya samu awaridun nafsaniya sai ko ba a iya bashi kwayar magani ya sha dole sai dai hanyar hikima da bayani wanda za su iya sauke mutum daga wannan sai za mu ta yi karanta ilimin fiqihu zai ga ilimin fiqihun musulunci fiqihu ne da kuma likitanci a ciki musamman hadda likitancin kwakwalwa psychiatry da psychology duk akwai a cikin ilimin fiqihu ya za ka ce in ka zo yin sallah in kuna tare da liman sai aka ce sahawul ma'mumi ya hamiluhul imamu din rab kanuwan mamuli man ya dauke masa wannan ilimin psychiatry ne psychology din likitocin kwakwalwa masu ilimi suna iya amfani da wannan su raba mutane da cututtukan wasuwasi wanda za a ga mutum ya zo alola sai ya ce bata wanku ba guri ka zabe wanku ba wani ya zo tsarki ya ce bai yi ba in ya je wanka ya ce bai yi ba su masu ilimin psychiatry suna kiran abin feeling of inadequacy to wannan sai dai a hankali wanda ya san ilimin musulunci sai ya zaunar da mutum ya kira wa ƴan uwansa ya ce wannan kar ku ƙara barin sa ya alwala shi kaɗai koyaushe zai alwala ku bashi ruwa a buta ku tsaya a kansa idan ruwan butar ya ƙare ko me zai yi kar ku bashi ya ƙara in kuka tsaya a kansa haka ƙanƙanin lokaci zai rabu da wannan dole sai an tsaya ana yi masa jagora a wajen aikin da ya shafi ibada ɗin sannan sallah kar a ƙara barin sa ya sallah shi ɗaya sai dai koyaushe ya je ibi liman kuma sai a gaya masa cewa duk kuskuren da ya yi a sallah liman ya ɗauke masa kaga sai ya samu kwanciyar hankali ba shi ba cewa na yi rage kaza ko na yi kaza ko ne kaza an ce da shi liman ya ɗauke masa to wannan awarid nafsaniya kenan da suke bujiro wa ɗan adam wanda in ba a kula da su ba shikenan sai mutum ya gamu da in ya gamu da irin su to ba shi da lafiya to dan haka a wajen kula da lafiya ta dan adam sai an lura da wannan karka saka hasada a ranka karka saka kullata wani abu a ranka karka kwallafa wani abu a ranka karka yadda ka karaya ka ji a zuciyarka ba za ka iya yin kaza ba duk ka baɗe ka dogara da Allah ka tafi da tsarin rayuwa to sai ka zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka kwana da wani mutum a cikin zuciyarka karka kwana da yawa musulmi gishu to duk wannan an dora shi a nan duniya sai kai zaman ka lafiya zuciyarka ba ta da komai a warin nafsaniya ba za su dame ka ba sannan a lahira ko mutum ya zama ya samu babban rabo Allah ya taimake mu to yace kula da waɗannan su ne tattalin jiki su ne tattalin lafiya ci da sha da motsi da shiru da bacci da tashi da kuma saduwa tsakanin mace namiji da kuma wato iskar da ake shaka da kuma awarid nafsaniya duk su ake kulawa ita ma iska din haka take idan ta zama gurbatacciya ce tana damun mutum yawa wani lokacin mutum ba shi da lafiya kwararru akan kiwon lafiya sai su ce tafi gari kaza idan ya je ya dan samu lokaci ya wata ɗaya ko biyu ya shaki iskar gurin ta sha bamban da ya saba sha sai ya warke in ya dawo shikenan sai ga ba shi da wata matsala to wannan duk ana samun irin wannan wata rana ko wata shekara ba na mantawa ina a nan Kano kawai sai na dinga gudun dawa kwana da kwanaki sai tafiya ta kama mu wani taro aka ce za mu je Abuja sai to ni da nake gudun dawa na yi tafiya kuma je wani taro sai ne shahada muka tafi haka to ina zan gane bambancin iska to da muka fita sai zama ne iskar wancan bangaren ta sha bamban da ta Kano nan ta Kano ana cikin haka ba ruwa can kuma an fara ruwa daga zuwa na sai shiki na da kawo a daure ko me zan ci ba wani abu ba wani murdawa da zai ba komai saboda yanayin iskar ya sha bamban da wadda ta gurbata anan ta same ni ban sha magani ba na wuce ke duk taron da zamu yi lafiya akai amma ina dawa nan kuma da yake kwana ɗaya akai na bi kawai ina dawa nan kudu sai na ji kuma na sake koma gudun dawa sai da na sha magani to wannan iska ita ma haka take akan sa mutum ya tafi wani guri ya je ya tsanyi wata ɗaya ko biyu in ya shaki iskar duk abin da yake jikinsa na wani abu sai ya fita in ya dawo kuma shikenan sai ya zarce lafiyar sa kalau ba wani abu to wannan su ake kulawa da su wajen tattalin gangar jiki da kuma kula da lafiya yace fa'idatun tadabirul ada'i salihi al akalu salih wato fa'ida yake so ya gaya mana tattalin gangar jiki ko kuma gabobin jiki lafiya al adalis shiha gangar jiki na masu lafiya tana tabbata ne da al akalu salih abinci wanda yake lafiyayye ingantacce minhu duna shibai wato amma ba tare da koshi ba ba'adal ju'i bayan an ji yunwa wa qaddamnal hadisa fi ma'ana zalik mun gabatar da hadisi a cikin ma'anar wannan ina fatan wata ila an gane abin da ke nufi anan abinci mai lafiya amma banda koshi kuma bayan yunwa ma'ana ba za a ci abinci ba sai da aka ji yunwa sannan an ji yunwa aka zo cin ba za a ci a take ciki ba to wannan shi yake nufi anan shi yake amfana jikin dan adam kamar da Annabi alaihi salam ya ce inna qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nashiba mu mutane ne da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa idan mun ji yunwar ko muka zo cin abincin ba ma ci mu take cikin muna numfashi da kyar yace to wannan shi tace hanyar tattali na lafiya sai yace wata jidi minan nashi mani ita da shiba zaka samu a cikin mutane wanda ya saba da koshi wal ma'akilar radiya da kuma abinci ba mai lafiya ba ba ruwansa da sai ya nemi abinci lafiyayye mai gina jiki shi dai wanda kawai cikinsa zai nauyi shi yake bukata kamar irin yanyaye irin namu na nan kasar haka yaya yaro sai ga ya zama wuya rike-rike kai tun wuya sai zama rike-rike kai ya zama tun sai ciki kuma ya masa tirtsitsi sai faman kashi to saboda ba abinci ake bashi ba sosuwa ake bashi radiya abincin da baya gina jiki sai dai ya kosar da ciki kawai dan da mun abinci iri biyu ne akwai koshin ciki akwai koshin jiki koshin ciki mutum ya ji tam amma abinda jikinsa zai amfana ba shi da yawa koshin jiki kuma ya ci kadan jikin zai amfana amma koda a ciki ba zai dinga jin koshi ba to wannan shine masu wayewa da ilimi to wancan abincin wanda yake gina jiki shi ake ci ba wanda kawai zai sa a koshi tam wato falba to shi ce shi yasa nan a sheke yake faɗa a cikin mutane akwai wanda ya saba da koshi da kuma cin abinci marar amfani sosai ga jiki wanda yake sosuwa amfanin nasa kaɗan ne sai ce wanda duk ya saba da haka wal ilal fihi kaminatun rashin lafiya suna nan a kwance a jikinsa dago kansa ne ba shi ba kurin yura annahu sahihun zahiri ana ganinsa mai lafiya amma rahoho yake kurin ba shi da lafiya yawa da likita zai je a'auna shi sai ya ce abai kana fama da kaza kana fama da kaza kana fama da kaza huda shi ce bata riga ta yi ba tana huda shi sai ga sharagwab ya faɗi saboda bai san yanda ake tsari na cin abinci ba shi yasa za ku ga mu nan tsarin rayuwar mu haka kullun a irin wannan matsalar muke mutum yana faduwa ba lafiya zazzabi kawai sai ga sai an ta kara masa ruwa leda-leda, so da asalin sa ba shi da lafiya, damar rahoho ne kawai. In mace ce ta haihu irin tamu ta samu matsala, sai an yi ta kara mata jini tukunna. Amma matan kabilu da suke cin ganye-ganye da dan dabaru na abinci su dinga har hada shi a sami wanda jikin da yake da bukata, sai ga sun haihu sun gama da wannan ba tare da an musu wani karan jini ba. Ba ma samun wannan, to dole ne sai mun kula da irin waɗannan abubuwa. Sai ce wal aslahu, abincin da abinda yafi dacewa yafi amfani lil mutarattihina, ga masu jin daɗi, wanda suke masu jin daɗi, masu wadata, wanda Allah ya hore musu hutu, abinda yafi dacewa da su shine al mada'imul khafifa, abinci mara nauyi a uwar hanji, al mu'tadila, wanda yake tsakatsaki, ba mai zafi can ba ba ko mai sanyi can ba, ba ana nufin zafi na dahuwa ba, ko sanyi na sashi a cikin firji, ko kuma ya dade ba tare da an ci abincin ba, ya huce ba, wannan ake nufi ba, ba dumi da kuma huciya ba, sanyi na ainihin dabi'ar abincin da kuma zafi na dabi'ar abincin da ke cha harun baridun, to mutum ya dinga cin matsakaici. Sai ce kal urzi, kamar shinkafa, wa halibil bakari, da kuma wato madara ta shanu, wal ganami, da kuma madara ta tumaki ko awaki, min tahatar dar'i, amma wadda ba dade da tatso ta ba, wa khamirul hindati, da kuma khamirul hinda, shine wato alkama wadda aka sa mata ruwan tsami, shine khamir, a samu ruwan tsami irin wanda kamar Bahaushe zai yi tuwon me suke kiran sa, tuwon ruwa ko tuwon tsari, to sai a samu ruwan tsami a zuba a cikin abin hatsin kafin a yi, sai ya zama haka. To a nan gurin shine kusan abincin da ake kiransa alkubus, tunda in an tashi sai sun tarfa masa irin wannan a ciki, sannan yake zama in an kwaba sai an diga masa wani abu a ciki kamar kanju, da masu nono suke, ka san ka samu nono madara aka tatse ta ba za ta zama kindirma ba, sai an diga mata kanju tukunna, to wannan kanju din sai an zubawa wato alkamar wadda za a yi alkubus din, to wannan irin sa din mutum ba shi jin daɗi, to irin wannan abincin ya kamata su ci, so da ba shi da nauyi. Wa amma ahlul kaddi, kuma ma'abota wahala, masu saran ƙasa, masu turin kura, masu ɗaukan dako, masu tafiya a ƙasa, masu aikin ƙarfi na kowace irin fuska ko saran itace ko wani kanikanci ya kama ƙarfe ya murɗa yi wannan, to irin wannan da masu tafiya a ƙasa, sai ce fala ta durruhumul ma'akilur radiya, abinci wanda yake ba mai lafiya can can ba baya cutar su, wala saqilatu, ko abinci mai nauyi a uwar hanji duk baya cutar, saboda in suka ci suna ta motsi duk sai ya fita. Mutum ya ci abincinsa ya gantsara abinsa mai kyau, mai yawan gaske, samu tuwansa ichi, ya samu masararsa ichi, kurin ya dauki garma ya dinga huda, ko ya tafi ya dinga kaftu, kan ka ce tiri sai har da gumi ka shirba, yakin duk wannan nauyin abincin da rida'a ta abincin tiri sai ya kade ta kakaf, sai ya mai amfani ya shiga sauran da ya ja tsuguna shi kenan, sai ga ya fita. To yace su wannan ba kuma, amma wanda ba haka yake ba, in yana cin irin wayannan shi kenan, sai kaga ya zama wani abu daban. Shi yasa da na san ban san yanzu ba, da wajen su Lagos irin ban dakunan su wanda ake jan ruwa, sun je sun ga an yi bayan gari ka kaura ya ki tafiya shi nan daga arewa iki, daga arewa iki, sai za su gane, saboda ya zo ya ci tuwansa da miyar kuka da abubuwa iri-iri, sai ya ci wani ma gittera yake ci, wanda gittera ku ka san dama ma tun asalin yinsa da wuka ake yanka shi, to irin wannan wanda da yake aikin karfi sai ya ci kayansa, amma wanda ba wannan ne zama abin nan kamar malali kullum, mutum ba motsin komai sai ya samu marar nauyi sosai ya dinga ci, ba ka bai cutu. Sai ce walakinnal mu'tadila aslam, sai dai shi ma mai aikin karfin ya ci abinci mai matsakaicin nauyi da matsakaicin sanyi da zafi da matsakaicin wato amfani, shi yafi, shi ma saboda tsira da lafiya shi yafi bukata. Sai ce walil akali awqatun wa kayfiyatun, lokaci kuma yana da wato cin abinci yana da lokaci kuma yana da kaifiya, ya ake cin sa, a wani lokaci ake ci, sai lokacin sa fa waqatuhu kullu yawmin wa laylatin akalatun wahida, dare da rana wato dare da wuni ko na kwana daya cin abinci dai tak ya isa, cin abinci dai tak ya isa. In ka'ida ce ta ciwon lafiya sai mutum ci abinci so daya. Kisa al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa in mutum zai rayu ko mutane za su rayu a kowace awa 24 so daya za su ci abinci yayi, kuma za su rayu ba komai ba za su yi rashin lafiya ba, ba abinda za su kuka da shi. Yace amma abinda mutane suke bukata kowane lokaci shine ilimi. Duk fitan numfashinka akwai bukatar ilimi dan gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka. Yace wannan ya kamata mutane su mai dan kai bacin abinci ba. Shi abinci so daya zai dau mutum. Har mutum ya mutu, kullun so daya zai ci abinci zai dauke shi. Sai yace kuma inda ifdari sa'imi, daidai lokacin da mai azumi yake bude baki, sai mutum ya samu a nan gurin ya ci abinci ya ci abinci sai gobe ya wannan kuma sai ya sake ci. Sai ce a lokacin cin abinci wannan shine, sai ce amma wala ba asa bima ta'awwadahu al-insanu, ba laifi da abin da mutum ya saba, min al-giza'i bukuratan wa ashiya, na cin abincin safe da na da yamma. Mutum ya saba da safe zai karin kumallo ya ci abinci, da rana zai ci abinci, da dare zai ci so uku a rana shikenan. In ya ga so biyu zai dinga cin abinci a rana yayi gurgudan abin da ya saba, to sai ya iya tafiya kai shara'a ba za ta hana shi ba. Amma asalin abu wanda in akwai shi ba za a cutu ba, to in za a dinga samu so daya za a iya rayuwa kuma a yi wa Allah godiya a kai. Amma in ana da fiye da haka wannan ba na bane, kuma kowace nahiya akwai yanda take cin abincinta da kuma yanayin harhaɗa abincinta, wannan duk dan adam sai je ya kula da yace babu laifi. Amma da sharadi in kana kadaran yasiran mina da ani, in ya zama dan gurgudo ne kawai na abinci, in ya zama gurgudo ne shikenan. A samu a dan sha da safa a dan karya, in aka dan karya aka dan cece dan wani abu haka shikenan, da rana ma ai haka, da daddare ai haka. Sai yace sannan ya zo cin abincin waliyujidul madga, lalle ya kyautata tauna, kada ya dinga irin cin abincin kananan yara da yaro ya jefa abinci a baki kawai da ya dan tauna so daya saboda haran-haran tuko da sai ma zai haɗi sai sake dauko wani ya jefa, ba a san haka. Da abinda mutum zai ce an ce tauna ya kyautata tauna shi, hatta ya sahil al-hadma, har ya sauƙaƙe narkewar abincin. In yayi haka ya tattauna shi sosai, to shigar sa makogwara zai sauƙi, in ya shiga uwar hanji ba za ta samu matsala ba ko wahala wajen narkar da shi. Sannan waya kunu jalisan, in ya tashi cin abincin ya zama a zaune ike, zaune a miƙe, kada ya ci abinci yana shagide. In yana shagide uwar hanji za ta karkace, sai ta zuba mata ta zama kamar buhu, ya ta burmawa ya ta burmawa ya ta burmawa, shikenan sai zama sai ya zama kuma mai cin abinci da yawa. Su ake zama a miƙe sosai kyam, da yawan lokacin za a ci abincin mutum ya zama ya kan zauna a tsuguni, sai uwar hanjin ta zama a miƙe sosai in ya zauna a tsuguni. Kamar misali in zai ci abinci sai ya tashi haka, amma in jika-jika ne wataƙila zai dan masa wahala, sai ya tsuguna haka yana cin abincinsa, ko kuma ya irin yadda Annabi Alaihissalam yake zama shi, in ya tashi haka yake sallallahu alaihi wasallama, in zai ci abinci sai haka kamar zama raƙuma mazaune a ƙasa, ƙawahuwa kuma an fidda su gefe da gefe haka, to sai a zauna. So daga mutum ya zama a miƙe sambal, uwar hanji ba za ta koma nan ba ko ta koma nan, sai mutum ya ci daidai gwargwado kawai. To wannan shi yace haka ake cin abinci, ya bida'u bi bismillahi, in mutum zai fara da bismillahi. Idan ya manta bai fara da bismillahi ba, ya ci gaba, to da ya tuna sai ce bismillahi awwalahu wa akhirahu, shikenan magana ta wuce. Duk wanda shedan ya ci ma sai ya amayar, idan wudur mutum bai bismillah ba, to da shedan za su gaba da cin abincin sa, babban mukiyin mu ko mutum ya nemo abinci da kansa ba mukiyin sa. To in yace bismillahi an rabo da shedan, in ya manta ya fara ci, Annabi alaihi salatu wasallam ce da ya tuna sai ce bismillahi awwalahu wa akhirahu, sai ce wal yaftin bil hamdulillah, in ya gama cin abincin ya shide ɗan yatsu, to sai kuma ya cika sa cin abincinsa da cewa alhamdulillahi. To haka ake so, tamla'ul mizana, ya gode wa Allah sai Allah ya masa kari, kuma ya rubuta masa ladan hamdala, rubuta masa ladan basmala wadda yi. Sannan abincin ya dan fada ƙasa sai ya dan ɗauke ya karkade ya cinye, to abincinsa sai ya albarka, abincin gidansa sai ya ga yanayin albarka, dan abin da yake shigowa hannunsa
ba zai dinga yanke masa ba muddar yana kiyaye tarbiyar annabi alaihi salam a wajen cin abinci wale hazar da amal muntina to lalle mutun yayi hankali da abinci wanda ya soma doyi wanda ya soma ribewa duk abincin da ya fara ribewa kamar kifi aka ce ya dan sauya ko nama aka ga ya dan sauya ko akai tuwo da safa aka zo sai aka ga ya sauya ya dan fara jikewa ko aka ga miya ta sauya to kar a ce wai a daure a ci haka ba a yarda da cin abinci wanda ya samu wani abu ya harba sai a bashi ko a samu gwanda ko abarba ko ayaba ko makamancin sa ya harba riba ta fara shiga to mutum ya kiyaye cin wannan in yana cin wannan sai ya ci wata cutar da zai zo ya sha wahala kafin a kwato shi aw ma ta'afuhu nafsu ko kuma abin da rai ba ta so wanda zai ga mutum kawai na kyamar abu baya son sa to kar a tilasa masa a ce ya ci ba a yi wa mutum wannan yanzu ne sai game da larura wani haka kurin ga abin da wayansu suke so gane ba shi yanzu ka ga wani baya cin naman kaza duk abin da zaka yi ba zai ci to kar ka matsa masa ka ce ji ko kuma shi ya ce bari ya daure ya ci ba a haka wani kuma sai ga baya shan man shanu wani kuma nono ne baya sha to duk abin da ran mutum baya so to kar a tilasa masa shi kuma kar ya ce zai kallafa wa kansa ya ci shi ya ci akwai lokacin da Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yaje ya farauto damo da ya gyara shi sai ka annabi alaihi salam sai ga shi sa'a bana ci sai Khalid ya tsorata sai dauka haramu ne sai ce ba haram bane ni raina ne kawai baya sha'awa shi sallallahu alaihi wasallam sai yana masa dan adam yana da irin wannan dabi'a sai ji wani abun baya iya ci to in rai baya san wannan abun shi ne sai ga mutun ya bari ko kuma mutun ya zama da kyankyami da ya ga wani abu abincin nan take sai fita akan sa to kar a matsa masa kuma kar ya ci watakila yana ci sai amayyata so masa to haka za ka ga mutane suna da irin wannan dan haka mara lafiya ba a tilasa masa wajen cin abinci a dinga cewa daure ka ci halishi mara la in mai lafiya ne ya dau dogon lokacin da mara lafiya bai ci abinci ba sai ya fadi kashin garai a zo ana nemo wurin sa mashi sai ga ba kuma sai da ubangiji da falalarsa duk abin da abincin yake bashi ubangiji daga falala yana bashi saboda haka da ya samu sauki kwana ɗaya biyu yana fara cin abinci sai ga ya koma ya maida jikinsa saboda an masa alfarma don haka ba za a takura shi akan wannan ba to sannan kuma ya kiyaye idkhali da'ami qabla al-hadmi wato haɗiye abinci kafin narke wato shigar da abinci kai kafin hadmu kafin wancan da cikin mutum ya narke wato ma'ana mutum ya ci abinci bayan yan mintuna kuma ya sake cin wani kafin wancan ya narke mutum ya kiyaye wannan sannan bayan waya shi ba kuma ya ci ya koshi mutum ya kiyaye wannan ka ci abinci bayan awa ɗaya ko rabin awa kuma ka sake cin wani ka kai har koshi ka ci ka take cikin ka yace mutum ya kiyaye wannan fazalika ma yusirru bil ilal ma yusarribu bil ilala wannan yana daga cikin abin da yake janyo rashin lafiya ta dinga na so ta shiga jikin mutum mutum da ya ci abinci da an jima igani mutum yana zaune a rumfarsa ta kasuwa ko a wani gurin hira da an ga mai alkaki sai a kirawo masu jin daɗi sai a zauna a ci a ci a ci bayan an samu kamar minti 20 sai a ga mai nakiya sai a kirawo sai a zo a ci da an jima sai a ga wani mai tsire na narai narai sai a kirawo shi sai a ce ya yanyanka sai a ci in an jima sai a ga mai kifi zai wuce sai a kirawo shi sai a ci to irin wannan kun an jima sai a ga mai rake sai a kira shi sai a sha an jima sai a ga mai lemo sai a ce wai shine dan bunni ba gurin sa shine jin dadi to ba mai wannan ba ne za a yi lafiya ba zai iya rike alola ba zai iya komai ba ya zama tukushiri haka dai za ka ga zama gashi nan dai kana kallon sa ba wannan ba daidai bane mutane su dinga cin abinci ta irin wannan fuska yanan da nake lalata dan adam kulawa ake shi irin sai ce ga wata waka ta hikima sai ce salasun hunna muhlikatul anami abubuwa guda uku sune masu halaka mutane wada'iyatu sahihi ila shikami wacce take dawo wa lafiyayye rashin lafiya sai ce dawamu mudamati dawama kan shan giya in ana yin haka to mutun zaga ya tafki ya lalace tuni a game da rashin lafiya ko dawama wajen shan taba saboda ita ma tana da illoli irin wannan sannan wadawamu wadayin da kuma dawama wajen saduwa da tsada namiji da ya mace ko yaushe mutun ya zama a cikin wannan yake ba kakkautawa to yanzu nan zai koma dai yanzu nan zai tsotse yanzu nan zai samu matsala sannan wa idkhalu da'ami ala da'ami da kuma shigar da abinci kan abinci. Mutum ya ci abinci kafin ya narke, ya bi a jikinsa kuma sai sake dora wani uwar hanji ta rufe, bata gama narka shi ba ta buɗe, sai sake zuba mata wani, dole sake buɗe ta dawo da wani sabon aikin. To in dai mutum yana wannan ɗaya daga cikinsu zai gamu da rashin lafiya. Sai ce faddawa'ul ladzi la da'a ma'ahu, maganin da babu cuta tare da shi, sai Allah ta'ala illa ba'dal ju'i, shine ka ci abinci sai bayan ka ji yunwa, sannan wa an tarfa'a yadai ka kabla shiba'i, ka kuma dauke hannu ka bar abincin kafin ka koshi. To wannan ita ce shine maganin da ba wata cuta tare da shi. Muddar mutum zai zama haka, to zai zama lafiyayye insha Allah. Sai dai Allah ya ba mu karfin hali na kokarta mu zama za mu iya kiyaye wannan, amma muka kiyaye duk yawan layin asibitin nan da kake ganin ane kullun ana bude asibitai na private din nan ga na gwamnati, kullun kaje ga mutane an yi layi dan kare. To da za mu kyautata tsarin cin abincin mu sai ga duk zuwa asibitin yayi karanci, yawan karan asibiti ba za samu ba. Shi zake cewa in al'umma ta yi layi ta yi ilimi, to kashe kudin gwamnati a wajen kiwon lafiya zai yi karanci, kuma abin da zai ja shi dinga rashin lafiyar sama da rabi sai an neme shi a rasa. Amma jahilci shi yake haifarwa da mutane rashin lafiya iri-iri akan tsari na rayuwa. To dole a tafi wannan, kamar yadda ilimi in akwai cikin al'umma duk wani tsare-tsare da aka yi nan da nake tafiya, saboda wayu ne za su taimaka a tafi.
Wayan bagi Allah ya jima al insanu baina da'amain muttafiqain fi dabi'atin wahida, wajen cin abinci bayan Sheikh Abdullahi ibn Fodi rahimahullah ya yi mana bayani akan rabe-raben abinci na tsaba, sannan ya yi mana magana akan rabe-raben abinci na nama, sannan ya yi mana bayani akan rabe-raben abinci dangane da madara da nono, ya faɗa mana darajar kowanne, kuma ya faɗa mana ɗabi'ar kowanne da yadda ya kamata a yi. To yanzu sai ci gaba da yin bayani akan cin abinci ɗin, inda ya hana mutum ya ci abinci ba tare da yana jin yunwa ba, sai ya ji yunwa sannan zai ci, sannan ya zo cin kar ya ci har mashafa turare, sai ya koshi ina numfashi da kyar. Ya nuna mana cewa mun tashi cin abinci mai irin wanda Annabi alaihi salamu yake cewa inna qaumun la na'kulu hatta naju'a fa iza akalna la nashiba, mu mutane da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa, idan mun ji yunwar kuma ka zo ci ba ma ci mu take ciki mu muna numfashi da kyar. To ya ba mu cewa haka ake cin abinci, sai kuma ya zarce. Yanzu anan shine yake mana magana akan yanda ya kamata wato abincin ya kasance, wato dangane da dangoginsa. Sai ce ya kamata kada mutum ya hada abinci guda biyu wanda suke tarayya a wajen ɗabi'a guda ɗaya. Sai ba mu misali, ya ce fala ya jama'u baina haraini, kar ya hada abinci iri biyu masu ɗabi'ar zafi, da abincin da harun ne ɗabi'arsa. To kar mutum ya hada biyu, ga harun ga harun, to sai su tare masa da ɗabi'atul harara a jikinsa, duk cututtukan da harara take haifarwa za su yi saurin bumbuntowa a jikinsa. To sai ya ba mu misali, ya ce kalla hami wal baidi, kamar nama da kwai, nama harun ne, albaidu shi ma harun. To mutum ba zai hada su a lokaci ɗaya, ya ci nama ya koshi, kuma ya ci kwai ya koshi ba, za a ga kamar jin daɗi ne. Amma hada su wato ɗabi'ar zafi ce da su duka. To cututtukan da suke da harara, duk dangantaka da harara, wannan zafin to tashi zashi su dinga yin yawa a jikin mutum su bumbunto masa. Sai ga mutum kamar yadda shi a Sheikh din yake faɗa, ka ganshi gashi a fili ana ganin sa yana yawo, amma kuma rahoho ne, ba shi da lafiya a ka'ida ta kiwon lafiya, saboda akwai in sa abubuwa a jikinsa wanda suke ba su dace ba. Mu kamar yanzu kusan jin daɗin yanzu shine yawan cin abinci, yasa zaka kullun asibiti dankare da mutane. Kowane mutum zaka tarar a gidansa, duk wata yana kashe kuɗi nasa da na iyalinsa, tsawa mata da ƴaƴa, kullun a hanyar asibiti ake. Saboda mafi yawa gaskiya ba a tsayawa a kiyaye ka'idoji na cin abinci, har isa a yanzu ma shine ka zama kana da likita naka. Amma lafiyayyu ina suke da wannan, lokacin da aka aiko da Annabi likita, likitoci da makauki su Azimul Qibdi ya aiko aisha a mayar, ba ma ci abinci sai mun ji yunwa, in mun ji yunwa kuma ka tashi ci ba ma take ciki. Wato daga mai wannan ɗabi'ar ba a buƙata a dawwama mallikita wanda zai dinga ganin sa koyaushe.
sai ya ce wa labari dai ni haka kuma kare ya hada abinci masu dabi'ar sanyi guda biyu sai ya ce kallabani wa samaki kamar nono da kifi allabanu baridun fi dabi'atihi wa samaku baridun fi dabi'atihi ya ce kar mutun ya hada su wato a guri daya su ma suna haifar da wato cututtuka irin na rudu wato na buruda idan mutum yana cin wa'annan a hada lokaci daya za su iya yin yawa a jikinsa wato cututtukan da suke dangantaka da buruda su bumbunto a tare da shi sai ce wala radabaini kuma akwai abinci mai dabi'ar ruduba shi kuma wato danshi sai ce kalfa wakihi kamar kayan marmari wa ma'in da kuma ruwa shi ruwa dama shi kansa shi ne ruwan madama ba ma danshin ba to kuma ga kazin ya zo samu wata gwanda haka isha ko ya sami wata wani lemon zaki haka ko ya samu ayaba haka da dangogin iro na irin su tufa irin su inabi mutum ya tattaro irin su dufa wakihu ne ya ci sannan kuma ya dauko ruwa ya sha sai ce ya hada radabaini guri daya za su haifar masa da matsala in yana yin haka sai wala hamidaini sai masu dabi'a ta himdu shine kamar wanda suke akwai acid haka mai yawa a jikinsu shine himdu su ma ba a hada su guri daya sai ce kallubiya shine kamar wake wadduhuni da kuma gero a hada su guri daya ana hadawa su ma in suka yawa a jikin mutum za su haifar masa da matsala sai ce wala yaqulu suluban shadidan kuma mutum ba zai ci abinci mai tsananin wato mai tauri ba shiqo alal insani qada'uhu wanda yake wa mutum wahalar wato gutsirawa shine kamar ka shekara mutum a ce zai ci ka shekara to shekara tana da wayar yanka wato kamar ita bai kamata mutum ya dinga cin ta ba aje a samu ka shekara a dafa yazo ya dauka ya dinga yawan ci to sai su haifar masa da matsala a uwar hanjinsa saboda yana da wahala wajen datsawa a harshe taunawar ma haka za dinga tauna tana tashi a karshe dai ka shekara ba taunuwa take ba sai dai mutum ya karfin hali ya rintsa ido kawai ya haɗiye ta dan haka take to in ta shiga ba san ka shekara ba to hanallahi da muna cewa ta sukan goyen nasarawa yaran mu duk da aka haifa irin nasara GRA su ne ba san su turmi su waye ba ashe yanzu duk ka shekara a baje sananniya na wani ne ya kamata ji ya fari tas yana ne mai kwari mana da taunuwa sosai to shi kenan to hata jijiyar ma irin ta nama wadda za ka jijiya mai kwari wadda in ka tauna ka ji tana tashi kamar roba tana yin wata harza-harza tana shiga tsakanin harshe wato tsakanin haƙorin mutum to dai irin waɗannan suna da wayar wato dandatsawa a cikin har wato a haƙori saboda haka yace faisu ubu alal ma'idati hadumuhu sai kuma yayi uwar hanji wahalar narkarwa to dan haka shi ma mutum kada ya zama ya dinga cin irin wayannan domin ya kiyaye lafiyarsa sannan sai ash-sheikh yace wala yashrabu alal akali bi sur'ati kada kuma ya sha ruwa bayan ya ci abinci da sauri kana gama cin abinci ko mutum ya dauko ruwa da man ga ruwa aje kana gama ci sai mutum ya zaru wato kofin ruwa ko kwanan ruwa ya daddaka sai ce kar mutum ya haka hatta ya sukuna fi ma'idati har sai abincin ya zauna a uwar hanji tukunna to sannan zai sha ruwa za ka ce mutum ya gama cin abinci ya samu akalla kamar minti 15 to minti 10 in ya gaggawa in ya kai kamar 15 lokacin abincin ya tsaya a cikin uwar hanji kuma ta rufe za ta fara aikinta to sai ya sha ruwa fa kullu zalika mudirrun duk wannan da shehu ya lissafa rahimahullah in aka kibun su aka yi wannan da ya lissafa din nan yace gashi ga kar mutun ya hada kaza da kaza mutun ya kije ya dinga hada su to masu cutatarwa ne ga lafiyar dan adam shi ce wallahi alam to sai kuma yazo ya mana magana akan shan ruwan da ida ce sai ce ashrabul aslahu shan ruwan da ifi wato zama lafiya shine Allah ya shiraba al insanu illa duna ri kar mutun ya sha ruwa sai dai kasa da koshi kana jin kishiruwa shi ma in kasha karka sai ka take cikin ka shi ma kaga mutum baya gama shan ruwa yana numfarfashi da kyar to shi ma kare ya haka ya sha yayin da zai kashe masa kishiruwa amma ba yanda zai zama yana numfashi da kirba ya take cikin sai ce to shi ma shine kaidar shan ruwa wanda za a yi lafiya da shi sai ce wa an yashraba ma'an azban in ya tashi shan ruwa ya nemi ma'an azban ruwan dadi safiyan wanda yake garai garai tataccen ruwa baridan kuma mai sanyi to wannan shi ake so in mutun zai sha ruwa ya sha shi yasa annabi alaihi salamu ba a debo masa ruwa yanzu a rijiya ya sha baya yi rijiya da ka debo ruwa ka ajiye muddar ya kwana to sai ka ga wani abu a ƙasa to annabi alaihi salamu kwanan na ruwa yake sha duk ruwan da aka sai an ajiye shi ya kwan to in ya kwana za ka ga duk wani abu da yake cikin sa ya koma ƙasan abun to sai a tace shi irin sa annabi alaihi salamu yake sha sallama to yasa ce kar mutum ya sha ruwa sai na dadi kuma dan haka ake zuwa a debo masa ruwa a bayraha ita wata gona ta Abu Dalhatal Ansari radiyallahu anhu ita ruwanta ruwan dadi ne ko shi an za annabi zai sha ruwa sai zuwa ake zuwa debo masa ruwan wannan rijiyar wanda shi Abu Dalhatal Ansari ya bada ita sadaka lokacin da Allah ya saukar da lanta nalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun sai ce wal afdalu aljari mafificin ruwa shine ruwan guje shine mafificin ruwan da ake so a sha ruwan guje ala ghairi hamatin amma ba wanda yake kuma akan bakar kasa ba ruwan guje din kan rereyi wato yana gudu amma in ka je gudu zaka tarerereyi ne tidar da zaka je karkashin ruwan zaka tarerereyi ne to wannan shine ruwan da ake so kada zama akan hama kasar wacce take kamar tabo take to ba a san irin wannan sai ce min harin sharqiyin daga kuma wato orama wacce take tahowa daga gabar ta yi yamma to in aka sami irinta kuma ruwanta a wato karkashinta kuma rereyi ne ba tabo ba to wannan ruwan shi aka fi so wajen sha sai ya ce awfi bi irin kasiratil ma'i ko kuma ruwa wacce ko kuma rijiya wacce take mai ruwa da yawa wacce ba a kwarkware idan rijiya ta zama wacce take kwarkware ake ko kuma kuyaka ita ma ba a fiye son ruwan kuyaka ba an fi son rijiya sosai wacce take zaka jefa guga kai ta tamfatse amma ba za ka ga ruwa ya taso sama ba to shi ma ana